من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم انا 19 ga watan 6 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1442 wanda yazo daidai da 2 ga watan 2 ga watan 2 a shekara ta 2021 wannan shine kasadin mu na 35 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na doctor al-allama abdul azim al-badawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tsaya akan as-salatul wusta mahiya wato mecece sallah mafificiya wanda muka karanto sura ko ayar fiye cikin suratul baqara wanda Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kula da sallah musamman mafificiya kuma ku tsayu ga Allah kuna masu ainihin wato kankan da kai gare shi subhanahu wa ta'ala wanda idan ba a manta ba a wannan aya muka tsaya muna bayani ko to zamu ci gaba da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama an ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmul ahzabi shagaluna anil salatil wusta salatil asri mala allahu biyutahum wa quburahum nara hadisi ya tabbata daga ali dan abi talib Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus ali dan abi talib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yawmul ahzab wato ranar ghazwatu ahzab kenan a ghazwatu khandaq an gane ku wato yakin gwalalo abinda bahaushe ke cewa gwalalo wato tona rami da kewaye wani guri da rami saboda kada makiya su afkowa ainihin wato wannan guri yaki ne wanda taron duniyar kafirai gaba daya suka ainihin wato yi wa manzon Allah dandazo da cincirindo da madudu da ayen suka ce yau dai ƙaryar shi ta ƙari yau sai dai mahaifiyar shi ta haifu wani yau sai mun rugurguza shi yau sai suka dinga shan alwashi shine har wasu daga cikin waɗanda suke munafukai suka razana suka furgita suka ce to yau dai mutumin nan ya kawo mu zuwa ga ajalin mu har suka nemi su furgita wasu daga cikin sahabbai Allah ya sauke musu alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah Allah ya ce ku tuna alladhina qala lahumun nas mutanen da wasu mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum lalle kafiran duniya sun yi dandazo akan ku sun yi ayari akan ku sun yi tuntsurundo akan ku za su hallaka ku yau kwanan ku ya kare innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum dan haka ku yi takatsantsan da su Allah ya ce fazadahum imanan wannan magana ma maimakon ta furgita su sai ta kara musu imani me suka dora cewa da su da sahabbai da manzon Allah shine wa qalu hasbunallah suka dinga cewa hasbunallahu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakeel ma dalla da wakilcin Allah da aka zo kuwa gwabzawa Allah ya ce fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin sai suka juya da falalar Allah da kuma alherin sa da ni'imar sa lam yamsashum su'un ko kwarzani bai same su ba domin aka ce da manzon Allah ya tinkare su da suka hango su suka ce taqija kun ga waɗannan suka ce eh to bayan sun kashe mu ma cinye mu za su kowa daga cikin su nan zai ci akalla mutum biyar da haka sai kowa sai gudu mai wannan ya jefar mai kayan kudi ya wurgar haka sai gaje sun tattaro abinda abinnan shari'a take kiran safai wato yakin da ba a gwabza shi ba kafirai suka razana suka tsorata suka ainihin wato gudu suka jefar da komai nasu na kayan yaki da kuma ainihin wato abinda suka mallaka na dukiya shine ake kira fai idan haka suka gudu suka bari to a ghazwatu ahzab duk kafiran duniya suka taru shi yasa aka kira shi al-ahzab har sura Allah ya sauke suratul ahzabi surar rundunoni ina fata an fahimta daga hizbu ne hizbu hizbullah yawa hizbu ita ce rinduna daya ahzab jam'i ne na hizbu wato rundunonin kafirai na duniya suka yi meeting suka tattauna akan cewa wannan mutumin fa in aka bar shi da hi da jama'ar sannan to zai mamaye duniya dan haka duk a ajiye bambanci da abin da ke alaka da mu wanda ya hada mu rikici duk mu ajiye shi mu zo mu hada kanmu mu yi masa kop daya da hi da sahabbansa jama'a kun fahimci magana sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira sahabbai ya meeting da su cewa to meye abin yi yanzu kafiran duniya duk sun cire bambance-bambancen da ke tsakaninsu sun hada kai sun ce za su zo su mana kop daya menene abin yi wannan yace ayi kaza wannan yace ayi kaza wannan yace ayi kaza Salmanul Farisi ibnul Islam Salmanul Khair yace abil Islam laysa li aban siwa idza iftakharu bi Qais aw Tamim yace ni musulunci ne ubana shine uwata shine ubana yace ba ni da wani uba in ba shi ba aka ce me dalili yace tunda na taso ban san wani abu mai suna Allah ba yace gidanmu da uwata da ubana da dangina kaf babu addinin kafirtan da basu yi ba sun yi addinin bautar dera sun yi na bautar jemagi sun yi na bautar gumaka sun zo sun yi na duk yace daga karshe suka zo suka yi bautar wuta yace ubana shine shugaban hura wutar da ake bautawa shekara 1000 ta jama'a wutar bata mutu ba ke zamanin sayyidina umar ya je watsawa yar banza ruwa ya kashe ta gaba daya ina fata an fahimci magana to Salmanul Farisi yace kaf gidanmu ban san ba abinda aka sani sai bautar abubuwa shi kuma Salman ya karanta cewa akwai annabin karshen zamani zai zo dan haka sai dinga bin addinan nan in yaje yana yin wannan sai ji ba ni ne wanda aka faɗi wancan annabin ba sai wazar in yaje yana yin wannan sai ji ba shi bane da haka har ya iso garin Madinar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya masa wahayi ya masa ilhama ya san da zuwan Salmanu da aka nuna masa manzon Allah dama aka ce masa akwai dalilai guda biyu da zai gane shi manyan dalilai guda biyu dalili na farko shine akwai khatimun nubuwa wato abin nan tambari na annabta an gane ko wanda kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin Shama'ilul Muhammadiyya wani zagaye ne kaman taro a jikin manzon Allah lahu a sha'arat akwai wasu gasu a jiki an gane maganar da kyau ko kamar gidan kurciya haka yanayin kila sai yake an gane maganar suka ce abu na biyu da zaka gane annabi da shi shine baya cin sadaka sai menene sai kyauta to haka da haka ya gane manzon Allah farko da yazo ya kawo dabino sai ya ce ya rasulullahi ga sadaka manzon Allah ya ce wa sahabbai bismillah kulu wa inna la na'kulu sadaka mu ba ma cin sadaka sai ya ce na ga daya sai ya sake dawowa da dabino sai ya ce ya rasulullahi ga kyauta sai manzon Allah ya ce ibsutu kowa yazo ya kewaye jama'a bismillah annabi ne ya fara damka sai ya ce na ga biyu sai yazo ya fara zagayawa ta bayan manzon Allah yana lallekawa sai manzon Allah yace masa Salmanu hala tambarin annabta kake son gani yace kwarai da gaske sai manzon Allah ya daga kyautansa sai yace bismillah Salmanu ya sunkuya shin batu wannan tambarin annabta din sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullahi yace shekara aru ne ya rasulullahi ina neman ina kake nayi bautar gumaka nayi ta jemage nayi ta dira duk nayi yanzu kuma na dawo addinin gaskiya kuma akan sa zan mutu to shine Salmanun nan da na dan bako ka dan daga cikin wannan tarihi nasa sai shi ya kawo shawara a wannan lokaci yace mu a garin mu idan aka ce kafirai sun yi dandazo ko kuma makiya sun yi dandazo za su yake mu yace taruwa ake yi da kartun kauye jama'a maciya gaya da biski ina fata an fahimta yace kowa ya dauki diga sai a tafi bayan gari sai a fara tonan rami sai an kewaye garin gaba ɗayan sa garami sai a nemi ganyen bishiya da itatuwa marasa ƙarfi sai a lullube ramu sai ka dauka ba komai sai ka taho da gudu zaka higo garin sai ka afka ciki manzon Allah yace haka yace kware da gaske yace jama'a shawara Salmanu za a bi kowa ya dauko diga a ranan ne jama'a annabi yana tonan rami har gautan shi na faduwa ana gyara mishi an iso wani dusi ana tono an kusa zagaye garin Madina jama'a ku duba wahalar da sahabban manzon Allah suka sha yanzu ko masallacin nan jama'a aka ba mu diga dukan mu nan masallacin nan jama'a a ce mu yi ramin da in mutun ya shiga ba zai iya fitowa ba mu kewaye masallacin jama'a ba aiki bai samu ba balantana a ce a kewaye bolari ko ba haka bane jama'a ko fantani a kewaye ta gaba ɗaya ko yalan guruza balantana gombe gaba ɗaya to Madina jama'a gaba ɗaya suka kewaye ta kuma ba gari ne irin namu na nan yashi da kafa duwatsu ne sai ka ji za ka gani duwatsu ne don haka manzon Allah ya zo da kansa ya ce shi ma a bashi diga ana tono sai aka iso wani dutse akai dutse yake fashewa sai manzon Allah ya ce kowa ya fito a ramu ina fata an fahimci magana sai daga dutse sai yayi bismillah sai ya rafkawa dutse diga dau kawai sai kaga dutse yayi watsi yayi tsartuwar wuta sai manzon Allah ya ce ghulibatir rum an ci rumawa da yaki wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun kaji fa a lokacin saboda tsabar yaqini da Allah neman kare kai ake amma ana bada cewa rumawa ma an ci su da yaki jama'a kun fahimci magana nan ma ba a gama da ita ba amma saboda annabi yana da yaqinin ba wanda ya isa ya karya addinin Allah idan ya daka dutse da diga dutse yayi tsartuwar wuta ya watse ya zama gari sai ya ce ghulibatir rum an ci rumawa ma butukunna kuma ƙarya kuke kafiran yanzu rumawa ma ba su isa ba wallahi balantana ku da haka sanda aka kewaye Madina gaba daya da menene da rani aka nemo itatuwa kanana waɗanda ba su da ƙarfi wannan in ka taka ka ɗauka gada ce sai dai ka jika a cikin rami da ganyen abin nan ciyayi haka sai aka lullube aka kewaye ta yadda babu wanda ya isa ya shigo garin Madina sai ya bi ta kan ramin in ku har ya bi to da hidda dokinsa duka kwanansu ya ƙare jama'a haka aka yi wannan rami shine ake kiransa ghazwatu khandaq yaqin gwalalo yaqin rami da aka yi domin kare addinin Allah da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a wannan tonan rami ne har ya zama manzon Allah da sahabbai suka makare basu samu suka yi sallar la'asar da wuri ba ina fata kun fahimta sallar la'asar har rana ta yi dab da faduwa annabi da sahabbai basu samu suka yi sallar la'asar ba to shine sayyidina Ali yake bada labari yace ranar yakin Ahzab ranar yakin Gwanalo ranar yakin da aka tona rami aka kewaye Madina annabi sai dinga cewa shagaluna anis salatul wusta sun shagaltar da mu garin tonan rami dan kare kanmu da addinin mu sun shagaltar da mu anis salatul wusta dangane da yin sallah mafificiya salatul asr wanda ita ne sallar menene sallar la'asar sai annabi yace mala Allahu buyutahum wa quburahum nar Allah ya cika gidajensu da kaburburansu da wutar jahannama an gane magana da kyau ku sun shagaltar da mu a garin kokarin tona rami gani sun shagaltar da mu ba mu sami muka yi sallah akan lokacin da ya dace ba Allah ya cika jukkunansu ko kuma wuyayensu ko gidaddajinsu ko kuma aljihon su ko wuyar rigar su da dai shawaran su kamar da ruwa yayi suka zo mabambanta domin yazo mara Allahu ajwafahum wa quburahum nar Allah ya cika wuyayen rigar su da kuma ainihin wato kaburburan su da wuta ina fata kun fahimci magana shagaluna anis salatul wusta to kaga na farko tukunna wannan aya ko wannan hadisi ya fassara menene waccar aya ta cewa abinda ake nufi da hafizu ala salawati was salatul wusta ita ce salatul madha salatul asr bi tafsiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bisa ga tafsirin annabi muhammad dan haka sabanin da malamai suka yi na cewa salatul wusta ita ce sallar asuba salatul wusta ita ce kaza yanzu wannan sabani ya dauke ko bai dauke ba ya dauke saboda an samu shugaban masu tafsirin duniya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana cewa sallar asr ita ce salatul wusta jama'a kuna fahimtar magana to wannan ya nuna mana ashe kenan bai yiwuwa mutun ya fahimci qur'ani sai ya hada da menene da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yake nuna mana idan aka ce hadisi ya zo to babu kuma sauran maganar sabani ko kiyasi domin malamai suna cewa la qiyasa ma'an nas babu kiyasi idan nasi ya zo karara haka ne daga an ce nasi ya zo to babu fatawa ba ijtihadi babu kiyasi babu ijma'i ba komai yanzu hadisin annabi ko ayar Allah ita ce karshen magana kalamu wahid kenan ko inji su da fada saboda haka wannan aya ta wannan hadisi ya nuna mana babu wani sabani ba wani kaza salatul wusta ita ce salatul asr zamu zo mu ji kadan daga cikin darajojinta kamar yadda muka fara ambatawa a sati da ya gabata jama'a kun fahimci maganar da kyau ko sannan wannan ya nuna mana wato ashe kenan a garin aikin addini da kokarin wani abu in har ka shagaltu da wani hidima ta musulunci ba hidima ta duniya ba har sallah ta kubuce maka to Allah zai yafe maka ina fata an fahimta Allah zai yafe ma sai ka sallace ta a lokacin amma idan ya zama hidimar duniya ce ka zama dan duniya to zaka yi Allah bayani amma idan ainihin wato wata hidima ce ta musulunci ko wata hidima ce ta abunna har ka manta ka shagaltu to Allah zai yafe wannan ba matsala sannan wannan ya nuna mana ashe babu laifi ai mummunar addu'a ga kafirai idan sun cutar da musulunci ko sun cutar da musulunci sun cutar da al'umma to babu laifi a ce Allah ya cika su da ainihin wato wuta kamar yadda Allah ya yi Abu Jahal tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad kaga wannan wato ka iya cewa jumla ce insha'iyya ko kuma khabariyya tabbat yada Abi Lahabin hannun Abu Lahab ta tabi ta shiga uku ta lalace wannan zai iya zama jumla khabariyya kamar ana bada labari ne sannan kuma zai iya zama jumla insha'iyya du'a'iyya tabbat yada Abi Lahabin Allah ka tabar da hannun Abu Lahab ina fata kun fahimci magana to wannan babu laifi idan kafirai suka yi abin da ba daidai ba suka saba wa addinin Allah to babu laifi a yi wani abu wanda yake bayuwa zuwa ga mummunar addu'a ainihin wato gare su kamar yadda muka gani wannan hadisi annabi ya yi haka jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wannan hadisi ya zo a cikin mukhtasar na muslim hadisi ne wanda yake ingantacce tabbatacce kai tsaye sai istihbabu taqdimu zuhur fi awwalil waqti fi ghairi shiddatil harr istihbabu taqdimu zuhur mustahabbancin gabatar da sallar azhar fi awwalil waqti a farkon menene mustahabbi ne an so haka a gabatar da sallar azhar a farkon lokaci kar a bari a jinkirta ta fi ghairi shiddatil harr amma idan babu zafin menene yanzu misali yanzu ba ana dan sanyi ba babu zafi sosai to ba a so lokacin azhar ya shiga da yawa farkon lokaci sai a gabatar da ita kun fahimci maganar da kyau ko amma idan ana tsananin zafi to zamu zo mu karanta da annabi ke cewa izashtaddal harr idan zafi yayi tsanani fa abridu anish sala ku sanye sallar ku bi ma'ana ku jinkirta lokacinta sai ya ce fa inna shiddatal harr min fayhi jahannam domin tsananin zafi yana daga cikin huci da numfashin wutar jahannama amma idan ana dan sanyi sanyi gari normal ba zafi ba kuma tsananin sanyi to ana so sallah ayi ta a garjin rana daidai lokacin da lokacin ta na farko ya shiga din nan to haka ake bukata an Jabir bin Samurah qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhura idha dahidati shamsu a daga Jabir dan Samurah a Allah madaukakin sarki ya hada mu da Jabir dan Samurah a Jannatul Firdaus yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli zuhura yana sallan azhar idha dahidati shamsu ay idha zalat wa malat an wasti as-sama'i ila al-maghrib daga zaran rana ta dan bushe daga sararin samaniya ta dan karkata zuwa ga yamma to annabi yakan sallaci menene sallan azhar kaga kenan 12 da rabi 12 da minti 20 12 da kwata 12 da wani abu idha dahidat daga ta dan karkace wazalat an wasti sama daga ta dan karkace daga tsakiyar sararin samaniya manzon Allah sai ya sallaci azhar baya bata lokaci me dalili saboda a lokacin ranar bata da zafi da yawa kuna fata kun fahimta amma in tana da zafi da yawa sai a bari ta dan sunku ya ta kai 12 da minti 40 ko da 45 ko dai saura minti 10 ko ma dai da minti 10 ko da minti 20 duka ya halatta ina fata kun fahimci magana amma idan rana ba zafi to a ainihin wato a gaggauta shine yake cewa manzon Allah yana sallatar wannan an gane magana da kyau ko wannan hadisi karanta littafin Irwaul Ghali fi takhrij ahadith manar as-sabil tare da sahih Muslim zaka samu tabbaci da kuma ingancin wannan hadisi istihbabul ibrad bil zuhr fi shiddatil har to kuma a lokaci guda an so a ainihin wato a sanyaya sallan azhar a lokacin da zafi yayi menene yayi tsanani wancan amso ayi ta da wuri a lokacin da zafi ba hi da tsanani nan kuma an so a menene a jinkirta ta a lokacin da zafi yayi tsanani an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtadda al-harr fa abridu an as-salah fa inna shiddatal harr min fihi jahannam shine hadisin da na fada da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ishtadda al-harr idan zafi yayi tsanani fa abridu an as-salah to ku sanyaya menene sallar ku sai ce fa inna shiddatal harr domin tsananin zafi min fihi jahannam yana daga cikin huci da numfashin wutar jahannama Imam al-Bukhari da Imam Muslim Imam Muwatta Ali abin nan Imam Malik a cikin Muwatta sun rawaito hadisi ingantacce Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lokacin da Allah ya hura wuta tai zafi tai zafi tai zafi fa akalat ba'daha ba'da sai shashin ta ya dawo saboda tsananin zafi kuma kiyama bata tashi aka zuba mata kafirai ba sai ta wayi gari wani bangare na wutar jahannama idan zafin yayi zafi sai ya taso sai ya zo ya mamaye wani bangare na wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane magana da kyau ko wani bangare na wutar jahannama wallahi jama'a mu nemi tsari da wuta yasa annabi cikin hadisi yace ista'idhu billahi min azabi jahannam ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta wallahi mutane bai san wuta bane wuta mana duk abinda aka ce maka wuta balbal to kai nesa da shi bala'in ya wuta tunaninka yanzu fa kaji wuta ce ta yi zafi sai ta dora ta tashi daga wani bangare na wutar sai ta tafi wani bangare na wutar sai je cinye wuta yar uwar shi to ishtakatin naru sai wuta ta kai kuka ilallahi subhanahu wa ta'ala tace akala ba'dhi ba'dha shahi ina na cinye shahi na saboda tsananin masifa fa amaraha Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yayi wa wutar jahannama umarni da ta dinga yin numfashi sau biyu a shekara ina fata kun fahimta numfashi na farko shine wanda idan ta yi hiddik gari sai ya dau menene zafi to wannan sai yana dan hutar da ita dan haka wannan zafin da kuke gani jama'a ba zafin ranar da take takewa bane ba bi nafsi hadisi rasulullah zafin mutane haka manzon Allah ya bayyana jama'a kun fahimci magana idan ta janya wannan numfashi na zafi sai kuma ta sake huro na menene na sanyi wasu malamai suka ce a'a in ta huro numfashin ne sai ayi me zafi in ta janya numfashin kuma sai ayi menene sanyi na fata ku fahimci magana amma dai ala ayyi halin yadda nassin hadisin ya nuna numfashi biyu take yi a shekara an gane magana da kyau ko to wannan shine to sa'an nan bayan haka hadisi har ilau ya sake tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wannan huti na wutar jahannama yana faruwa ne domin Allah madaukakin sarki ya sanya yadda wuta daga azaba da bala'in da take ciki kuma dan ya wa'azantar da al'umma cewa su shiri na kaucewa wannan masifa da wannan azaba ina fata an fahimci magana to wannan shine a takaitan takaitawa jama'a tsananin zafi yana daga cikin numfashi da hutun wutar jahannama da ni da ku ina mana tsari Allah ya tsare mu daga hutun numfashin wutar jahannama da ma ita kanta wutar gaba daya wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa hadha lafzuhu wannan kuma lafazi ne na ainihin wato Muslim haka Imam at-Tirmidhi da Imam an-Nasa'i da al-Imam Ibn Majah duka sun rawaito wannan hadisi saboda haka ana buƙatar idan ana sanyi a gaggauta lokacin azhar kar a jinkirta in ana zafi kuma a jinkirta to wasu malamai sun ƙara bayani suka ce ma'anar fa abridu anis sala idza shadda al harru fa abridu anis sala idan zafi yayi tsanani ku sanye sallar ku shin menene ma'anar ku sanya ya to shine wasu suka dauki wannan magana na cewa idan ana tsananin sanyi ko ana sanyi to ayi sallar da wuri in kuma ana zafi a jinkirta wasu kuma suka ce ma'anar fa abridu shine ku takaita lokacin idan liman ya shigo in babu zafi ana sanyi ko to babu laifi ya karanto irin su a suratul sajada irin su a suratul munafiqun irin su suratul jumu'a na fata an fahimta wanda za su kai kusan shafi 1.5 zuwa shafi 2 wasu ko ma su dan haura to babu laifi tunda ba a zafi to yanzu ai sallar ba za ta gannabi mutane ba to amma idan ana zafi to a sauƙaƙa kar a tsawaita sallar jama'a kuna fahimta saboda wannan zafin yakan sa mutane su kosa wani ya ta hada zufa yana yarfewa haka ne dan haka tunda ana tsananin zafi sai ya karanta qul huwa falaki nasi in ya tsawaita ya karanta su wal asr ko kuma idza jaa nasrullahi da dai shauransu ma'ana dai kananan surori wanda zai marmaza ya idan da sallah ya sallamu jama'a su je su nemi gurin da za su ainihin wato sha iska to shine ma'anan fa abridu wato a takaita tsawon sallar kada a jaka ta yawa a gannabi mutane kuma in ba ku manta ba dama nassi karara ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni wa limamai da su dinga takaita sallah kar su dinga menene tsawaita ta har ma ya kausasa magana akan Mu'az dan Jabal lokacin da ya tsawaita sallah akan mutanansa har manzon Allah yake cewa aturidu an takuna fatanan ya Mu'az Mu'az kana so ka fitina al'umma ne a cikin addinin Allah annabi yace idan ɗayan ku yazo zai sallah da jama'a to ya dinga sassauta musu domin a cikin su akwai abba'if mai rauni akwai as-saqi mara lafiya akwai zalhaja ma abotin bukata ya ajje wasu ajandunsa ne yazo ya samu jami'i so yake ka sake shi kai a matsayin ka na liman ya samu ya je ci gaba da sabgogin gaban shi don haka karkari ke shi a masallaci ko haka manzon Allah ya nuna to sai suka ce ma'anar haka shine in ana zafi an fi so ai applying wannan theory na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sanya yawa mutane amma idan ba a zafi a gari da dan sanyi sanyi to babu laifi a dan tsawaita saboda kar ko mutane su shagale dan wani lokaci kuma rahin yin sallah da dan tsawon kuma yana sa mutane su shagala yana sa mutane su shagala yanzu akwai masallatai da na sani wanda in ka je bakunta masallacin kai baka sanya suke ba wallahi in ka ja surar da ta kai shafi guda to duk masallacin ka bata musu rai kaga wannan ba sakalci bane da ma akwai sakalci a ciki wato ishi musulunci yasa wannan bayani yana da kyau mutane su fahimce shi yanzu kaga an nuna akwai lokacin da babu laifi dan an tsawaita sallah ko akwai kuma lokacin da laifi ne a tsawaita to ba kowane lokaci ne kuma shikenan liman idan yazo dan yana tsoron ku eh gaskiya ne mutane sun maida limamai kamar wani steri yadda suka ga dama haka suke juya su ba kowane liman lokaci ne dan kuma liman kawai yana tsoron kar ku fada ko kar ku daina bashi na mai kai Allah azurta limamai eh Allah ba wa limamai kudi wallahi yi dan haka liman dole sai yadda zai yi squeeze ya lallashi zuciyar ku yayi kokari hadda ladane mallam aminu yace hadda ladane to hadda ladane Allahumma rzuq ladane wa limamai duka yau to hadda mamu eh Allahumma rzuq mamu an gane magana da kyau ko yauwa wallahi ya kamata mu fahimci wannan kenan wannan ya nuna ba kowanne lokaci ake saukaka sallah ayi ta yanzu misali sallar asuba jama'a sallar asuba ina zaka je an ila da sallar asuba muqaddara ka ce a gaggauta a sake ka in an sake ka ina zaka je mun yadda da rana ma'aikacin office ne kai a ka zo da a taba ka kafe haka ne babu laifi a sake ka ka koma office ko kuma ka hau kan mahin ɗinka ka sake zurawa a guje ko amma da asuba dan Allah yi min bayanin ina zaka je in an sake ka na zai koma bacci ko eh wanda zai ji BBC masha Allah baban noyar eh wanda zai ji BBC ko ma'ana dai akwai lokacin da kai da kanka ka san babu laifi dan an tsawaita ma ba amaka amaka ba ai kuntata maka ba akwai kuma lokacin da in an tsawaita din an kuntata maka lalle saboda haka limamai su fahimci wannan ba kowane lokaci ne ake tsawaita wa mutane ba ba kuma kowane lokaci ne ake mai ba ake gajarta wa mutane ba saboda nan kuma sai mutane su zama sakalai ya zamto gaskiyar magana ba su da karfin gwiwa na tsayawa su bauta wa Allah yanzu idan ka je Saudiya ka gama gaggawar ka ma wa ya san ma kana yi tsakaninka da limamin ma bu'udal mashriqain wal magharibain wallahi ma tsakaninka da liman bu'udal mashriqain wa bu'udal magharibain ya kai kilomita 2 tsakaninka da shi dan haka ka gama tsakinka ka gama nunkufurcinka sai lokacin da ya ga dama yin ruku'u ba irin limaman ku ne na nan wanda kuke ba su kudin mai ba eh ku yi hakuri jama'a su limamai ne wanda idan aka fito da jib din liman a jikin jib din zaka gyara hularka ka saita gilas ɗinka billahi allazi la ilaha illahu yanda ka san gaba ɗaya gilas ce haka za ka ganta to kaga ina ruwan wannan limamin da wai ya tsawaita ma wai kana jin haushin shi idan kai ta jin haushin kanka ba ko ba haka bane mu ne nan du alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin Allah ya mana muwafaka dan haka can idan ka je sallah sa'a yi ta tsakani da Allah an idar da sallan azhar da wuri shine a isar da ita a minti 15 azhar an gama ta da wuri a gama maka ita a minti 15 in kuwa ka zo asuba to ka jira haske hasken ranar nan ya fara bayyana kafin a idar kwarai da gaske kafin ka dawo masauki in kai wasan rana ta fito yes sun tsara komai sun tsara komai yadda ya kamata saboda haka mu tsaya mu yi wa addinin mu tsari mu kuma kula inda haƙƙin jama'a yake a ba su haƙƙin su inda annabi ya nuna kar a tsawaita da lokutan da ya nuna kar a tsawaita kar a tsawaita inda kuma haƙƙin liman yake shi ma a ba shi haƙƙin shi kar ya zama limamin ku ya zama to su terin ku sai da kuka ga dama za ku yi da shi dole ku ba wa liman dama yayi abin da sunnar manzon Allah ta karantar na fata kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu baki daya istihbabu tabkiri bil asr to anan kuma an so a gaggauta yin sallar menene la asr an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli al asr wa shamsu murtafi'atun hayyatun فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة وفي رواية والشمس مرتفعة حية صحابي أنس بن مالك الله يحط أمود أنس على جنة الفردوس وانا حديث أقول قطن قطن سهر إلو أتكي موطا ta ainihin wato Imamu Maliku, Imamu Darul Hijra, Imamu Bukhari da Muslim da wasu daga cikin malamai sun rawaito wannan hadisi. Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr, ya kasance yana sallata sallar menene? La'asar. Wa shamsu murtafi'atun hayyatun, rana tana daga a sama tana kuma da haskenta. Kun fahimci magana? Zai idan da sallah rana tana nan a sama gardinta da kuma haskenta, ma'ana bata riga karam kwafa ta yi nisa wajen tafiya ba. Jama'a kuna fahimta? Manzo Allah yake yin sallar la'asr a wannan yanayi, murtafi'atun hayyatun, fa yadhhabu adh-dhahibu, har ma mai tafiya ya tafi ila al-awali, zuwa ƙauyukan da suke gefen ina Madina, shine awali, ko kuma gidajen da suke bayan gari. Ya fita daga cikin garin Madina ya tafi zuwa bayan gari. Ina fata an fahimta. Fayatil awali, har ya isa zuwa bayan garin nan. Wa shamsu murtafi'atun, amma a lokacin rana tana menene? Sama, da haskenta bata riga ta fara ja na faduwa ba. Kun ga alamu sun nuna an yi la'asar din da meye? Da wurwuri. Ina fata kun fahimci magana. An yi la'asar din da menene? Da wurwuri. To wannan babu laifi. Shine malam yace al-awali amakinun binawahil madina ma'rufa, wasu gurare ne da wasu gidajeji da wasu kananan kauyuka wanda suke gefan garin ina ne Madina, wanda suke sanannu. To mutum zai iya tafiya can ya dawo. Yanzu misali a ce an yi dadda sallar la'asar, zai mutum zai iya tafiya Tumfure, ya isa Tumfure rana bata fadi ba daga nan. Misali mai misali zan yi da kafa, da kafa ba za ta fadi ba zai je. Yauwa, to kamar haka ne. Duk da cewa tafiya a kafa ta bambanta tsakanin mutum da mutum, akwai mai sauri, akwai mai nawa, akwai mai tafiya a hankali da dai shauransu. To amma dai idan ka dauki tafiyar matsakaicin mutum, ko tunda tsakanin yanzu tsakanin la'asar da magariba ai akwai akalla awa 1 da rabi ai ko, to yanzu idan mutum ya kama hanya daga nan zuwa Tumfure da kafa, zai share awa 1 da rabi ko kafin awa 1 da rabi zai iya isa? Kafin awa 1 zai iya isa, ko ba haka ba? To kaga kenan. To wannan kusan kwati ne. Wato mutum a idan da sallah daga garin Madina ya fita zuwa bayan garin Madina, kuma lokacin ranar bata riga ta mai ba ta fadi ba, tana nan da sauran haskenta. To shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Kamar yadda sahabi Anas dan Malik, Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi, ya bayyana ismu man fatat hu salatul asr, zunubin mutumin da azar la'asar ta kubuce mishi. Me yasa ba a kawo zunubin mutumin da azhar ta kubuce masa ba, kuma me yasa ba a kawo na sauran sallolin ba, aka kawo na la'asar kadai? Saboda mun ce sallar la'asar ita ce mecece? Mafificiyar sallah. An gane magana da kyau ko? Wannan dalilin yasa har ma idan baka same ta ba, to kana iya samun tangarda tsakaninka da Ubangiji. Akwai wani zunubi na musamman da idan la'asar ta kubuce maka, kai daga cikin magabata akwai wanda ko addu'a zai yakan bari sai yayi sallar la'asar tukunna, sai daga hannu ya roki waye, ya roki Allah bukatunsa. Saboda wani lokaci ne mai muhimmanci, ka gabatar da ibada muhimmiya, dan haka in ya idar da sallah sai kuma ya je gida yayi nafilfili, ko kuma kafin la'asar din yayi nafilfili in ya idar da sallah ya gabatar da addu'o'insa. An gane magana da kyau ko? Dan haka kai ma an ka dauki wannan dan neman dacewa, babu laifi, domin daga cikin sirrukan addu'a akan zabi lokuta muhimmai daga cikin lokuta da Allah ya muhimmanta ya kimanta, ka roki Allah a lokutan. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? Allah ya shirye da mu. Ismu man fatatuhu salatul asr, an ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala alladhi tafutuhu salatul asr ka annama wutira ahluhu wa maluhu. Wa an buraidata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. سبحان الله. صحابي عبد الله بن عمر صاحب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صبو دطابر بن سنة عبد الله بن عمر جماعة غوري يغني
wani dutse annabi ya taba zama a gurin ya huta wata rana sun yi tafiya da sahabbai sai yace ku dan tsaya mu kare imani anan aka ce me ya faru yace a ku dan tsaya ne aka wai kawai aka ga an sako ya dan zauna akan wannan falalan dutse sai algafata malam me ya faru yace annabi ya zauna anan aka ce to ai shi tafiya ce yayyo sai ya gaji da ya gaji sai ya ga wannan dutse sai ya tsaya ya huta a gurin sai yace ina dai annabi ya zauna aka ce kware da gaske yace to ku tsaya mu zauna dan mu bi sunnar annabi mu kare imani eh to kaga a zama ma na hutu an bi sunna balantana a sallah jama'a ko Allah ya shiryar da mu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala banzan Allah yace allazi tafutuhu salatul asr mutumin da duk yake bari sallar al'asr take kubuce mishi baya yinta a jami'i ko baya yinta akan lokaci ka annama wutira ahluhu wa maluhu kamar an kadaitar da shi wutira kalmar wutir me ake nufi da wutir abu guda daya da guda uku ne ko nawa ko biyar ko goma sai sauran suka watsi sai suka bar kwaya daya ka annama wutira ahluhu ai ka annama ahlaka ahluhu wa tarakuhu wutiran huwa wahdahu kamar iyalansa da dukiyarsa da komai nansa ya kare ya zama shaura ne shaura shi kadai da tufafin jikinsa tilo ba sauran komai ya kare wanda duk yake bari la'asar tana kubuce masa a jami'i ko tana kubuce masa baya yinta akan lokaci inji manzon Allah to zunubin sa kamar asarar da ya tafka kamar mutumin da ya rasa komai nasa a rayuwarsa saura shi kadai da kayan jikin shi jama'a asarar ta kai asara ko bata kai ba ta kai asara to shi yasa kai hankali kamar yanda Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta to kai ma kai hankali da sauran salloli kuma musamman sallar la'asar ba karamin sharri bane musulmi ya dinga rasa sallar la'asar a cikin rayuwar shi jama'a kun gane Allah ganar da mu ya bamu ikon aiki to he bangaren hadisin nabiyu yace wa man wa an buraida an karbo kuma daga ainihin wato buraida buraida yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka salatal asr wanda di ya ba sallar la'asar faqad habita amaluhu to aikin sa ya rushe aikin sa ya baci to anan sai malamai suka yi ta bayani him man tarakaha amdan ne ko man tarakaha nisyana ko man tarakaha na'iman shin wanda ya bar la'asar da gangan ana ce masa wani la'asar fa tayi ce a shi ba zai salla ba zai yi la'asar din ba shin shi ake nufi in ya barta da gangan aikin sa ya baci ko kuma man tarakaha nisyana ko kuma wanda ya manta ta ya manta ne bai sallar asar tayi ba ko kuma ya shagaltu da wasu abubuwa ya manta can sai aka ce masa wani kai la'asar yace inna lillahi wa in ka san wani salatin ma an yi sai ka tsaya kana kallon shi ya sauƙatu kunna ka tambaye shi me ya faru ya tafka wani salati tukunna in ya idar ice subhanallah yanzu an yi la'asar a ce kwarai da gaske to sai ya dauki buta maza maza ya alwala sai ya sallar la'asar shi ake nufi in ya balla asar aikin sa ya rushe ko kuma man tarakaha uzran wanda ya batta saboda uzuri misali ai mun karanta hadisi dazu cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum naran shagaluna anis salatul wusta salatu madha salatul asr annabi yace Allah ya cika kaburburan kafirai da kuma wato gidajen su da menene da wuta sun shagaltar da mu sallar la'asar mafificin sallah yanzu wannan ban da annabi yayi wasu abubuwa ne suka shagaltar da shi har bai yi ba ko kuma da gangan ne kun ga dai ba mantawa yayi ba ko amma wasu abubuwa suka shagaltar da shi bai yi ba sai yazo yana wannan ainihin wato addu'a ga kafirai to shin wanne ne guda uku daga ciki shin wanda ya batta amdan da gangan ne ya san da ita yake yi shine aikin sa ya baci ko kuma a'a wanda ya batta nisyanan aw na'iman yana bacci ne ma shi bai ma san an yi sallah ba ko kuma a'a yana farki amma ya manta shine ake nufi ko kuma wanda wasu shigulgula ne suka zo suka rubuntsuma da shi bai ankara ba har sallar la'asar ta wuce bai yi ta a jami'i ba ko bai yi ta akan lokaci ba wa zai ban amsa kun san muna yi karatun tare da ku zamu dinga yi na wanda ya batta da gangan shine ake nufi da wannan magana to Allahu akbar ya Allah ya saka da alheri
kabara ne ai ba na ce ba haka bane ba ko yau wato to akwai wani wanda yake da sabanin wannan magana ha babu ittafaqa alai hal ulama kenan ba na addini ba shine wanda eh shi ma ya shiga ciki jazakumullahu khairan malam yace wanda ya batta da wani uzurin dabban in an kalli uzurin ba za a ce uzurin Allah da annabi ko na addini ba shi ma ya shiga ko na'am shi ma ganganci ne ko ya shiga cikin wancan to madalla akwai wani wanda zai ce wani abu naga kamar malam ya daga hannu eh ya tashi kuma sai bai yi ba abinda ake nufi oke kana nufin wanda shi bacci ya dauke shi bai san an yi sallah ba ya tashi ya samu an yi sallah yayi salati yazo yayi sallar shi ma shiga cikin wanda suka halaka a'a yawa sai dai idan ya farka daga baccin ko kuma sai yayi sakaci ya kiye yi ta bayan ya tashi waga shi ma ganganci ya shigo shi ma kaloda shi a wancan layi an gane maganar da kyau ko to magana mafi inganci ita ce maganar da kuka faɗa cewa wanda ya barta da gangan ake nufi domin idan ka ce duk wanda ya balla asar ko da uzuri ko da mantuwa aikin sa ya ruhe da duk nan gaba daya kabdin mu aikin mu ya rushe ko akwai wanda bai taba manta da asar ba babu ko ba haka bane jama'a in kace shi ake nufi duk aikin mu ya rushe kuma idan kai wasa wannan magana ta kaza ka tafi harkan manzon Allah domin annabi ma wani abu ya shagaltar da shi bai samu yayi ta ba to kenan in an zo na maganar kenan shi ma nasa ya rushe kaga ai ba zai yi ba haka da kuma haka ba to saboda haka malamai suka ce wanda ya batta da gangan ya kiye yi ta ba tare da wani uzuri shar'i ko mantuwa ko bacci ba haka siddan ya kiye la'asar kuma wallahi akwai fa waɗanda suke yin hakan fa mutum yana ji yana gani wallahi ba zai yi sallah ba to ka ji daga yau wallahi in ka sake da gangan ka bar la'asar annabi muhammadu ya ce aikin ka ya rushe habita amaluhu ina fata an fahimci magana yawwa kuma Allah ya ce wala tubtilu a amanakum kar ku bata ayyukanku jama'a kar ku bata ayyukanku to saboda haka ayi hankali da sallar la'asar din nan rashin kula da ita matsala ce bawa zai samu matsala tsakaninsa da ubangiji Allah ya yi mana wannan hadisi na cewa duk mutumin da ya bar sallar la'asar da gangan aikin sa ya rushe hadisi ne wanda yake ainihin wato sahihi na farko gaba ta farko cewa alladhi tafutuhu salatul asr ka annama wutira ahaduhu wa maluhu hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Imam Abu Dauda ya rawaito Tirmidhi ma ya rawaito Nasa'i ma ya rawaito shi an gane ko sannan shi kuma wannan na cewa man fatatu ko man taraka salatul asr faqad habita amaluhu shi kuma ainihin wato Imam an-Nasa'i a cikin sunan Nasa'i ya rawaito shi kuma Bukhari ma ya rawaito shi an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu Allah ya tsayar da mu daga rushewar aiki ithmu man akharaha ila al-istirari zunubin mutumin da ya jinkirta la'asar har san da rana ta yi fatsin faduwa wato ta yi wannan ja ta zo faduwa me zunubin sa ana anasin qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu tilka salatul munafiqi yajlisu yarqubu ash-shamsa hatta idha kanat bayna qarnay shaytani qama fa naqaraha arba'an la yadhkuru Allah illa qalila hadisi daga Anas har ilau Anas dan Malik yace naji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tilka salatul munafiqi ko kuma a watar waya tilka salatul munafiqina waccar ita ce sallar munafikai yajlis mutun ne zaka ga ya zauna yarqubu ash-shamsa yana kiwatar rana inna Allah kana alaikum raqiba yarqubu raqib wato yana kallon rana yana kallanta hatta idza kanat baina qarnay shaytan har sai rana ta zo tsakanin kawannin menene
shedan dama an ce idan tazo faduwa tana faduwa ne a tsakanin menene
kafan shedan haka in tazo hudowa tana hudowa a tsakanin kafan menene shedan haka in ta tsaya a garjin sama sararin samaniya to shine annabi yace tilka salatul munafiqina waccar ita ce sallar munafikai a yajlisu mutun zai zauna yarqubu shamsa yana kallon rana na kiwatarta yana kula da ita hatta idha kanat baina qarnai shaytan har sai ta zo tsakanin kahwannin shaydan kama sai kaga mutun ya tashi furgigit kaman da gaske kuma yana sanaba wai baya sanaba kawai sai tashi furgigit fana qarha arba'an annabi ce sai je ya caccake ta kwaya hudu min naqara yanquru min qar ko inqar ko naqara naqara ya caccaka yanquru yana caccaka inqaran shine caccaka an gane magana da kyau ko ko naqara wato abin da annabi ya sa yace naqara ha arba'an ya kwatanta sallar da yadda kurci yake caccakar abinci ruku'unsa da sujudarsa sai annabi ya kwatanta shi da yadda kurci yake caccakar abinci ko hasbiya maimakon yayi ruku'u nutsatse yayi abin da ake a ruku'u ya dago sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi'ita min shay'in ba'du ko أحق ما قال العبد فكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يي أدو أدو ذا إيسا نيتا بو سجودا يتبو يسايك كوما وأحنك لتكين نسوا تومي مفان حكا تند ينزيا بني سندر أنا تكو سفاتوا تو ديتاهي كما سينا سلر دا سولي كيني أنب سيقوتا تغغاوا دا سولين ديكي دا تتكر مينيني كورتيا kine fa naqaraha arba'an sai caccake ta raka'a hudu chat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum na fata an fahimta kine naqaraha arba'an an gane magana yadda kurci yake caccaka taras ba haka take da sauri ba hakan nan ta caka hakan nan to haka yake ruku'un haka yake yin menene sujuda to anan wannan wa'azi ne da jan hankali gare mu dangane da wani wallahi in ka zo ka ga yana sallah a masallaci jama'a wallahi kai da kanka sai ka ji kunya ba kai kake sallar ba amma Allah sai kunya ta kama ka sai ka ji kana jin kunya kana jin nauyi a ce yanzu wannan musulmi ne yake irin wannan sallah wanda an ce idan kai ruku'un nan subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim din nan aka ce idan ka takaita ne ana so kai kwara uku mafi karanci kenan da zaka yi cewa kai subhana rabbiyal azim kwaya uku ba an ce iya kwaya uku ne ya halatta kaga dama ka kara a kai sannan banda subhana rabbiyal azim akwai addu'o'i da yawa da ake a cikin menene ruku'u akwai su subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh zaka iya yin wancan uku sannan ka kara yin wannan uku ko kuma ka ajiye ma subhana rabbiyal azim din ka dauki wannan subuhun quddusun din rabbul malaikati war ruh subuh abin tsarkakewa quddus ma'ana abin yiwa tasbihi quddus abin tsarkaka min qaddasa yuqaddisu taqdisa an gane ku aqaddas rabbul malaikati war ruh ubangijin mala'iku da ruhi mai tsarki malaika jibril jama'a kun fahimci maganar da kiko to kai wannan ko kai wancan uku wannan ma uku ko kuma kai wannan ka ajiye wancan ko kai wannan ka ajiye wancan idan kuma kana da cikakken lokaci to ana so ka kara bayan ukun su zama wuturi ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya yasa zaka ga wani sai ya ruku'u ya jima sai kana tambaya wai wani me ya jima yake a ruku'un nan ne ban gane me ya jima yake yi ba tasbihi yake wa Allah mana kai ne ka saba kwaya uku kacal kana tashi shi Allah yana son yabo shi yasa duk bukatun mu ba sa biya fa yes ba ma yaban Allah yanzu dan Allah da za ka yi ruku'u kai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim
kayi akalla guda 51 kaga wuturi kenan ko sannan ka dago in ka tafi ruku'u subhana rabbiyal a'la akalla kai abun nan ka jima kana yi kana tasbihi ga Allah eh shin idan ka roki Allah bukata ai irin ku ne Allah yake cewa yana jin kunyar ku daga hannun ku roke shi bai biya muku bukata ba to cewa da aka arai kwaya uku ba fa an ce ka tsaya iya guda uku bane babu laifi ka kara yi gaba ina fata kun fahimci magana to amma yanzu wasu guda uku ma ba sa yi shine annabi yace fa naqara arba'an sai ga ya tattaki kwaya uku tat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bai tsaya yayin tasbihi da ainihin wato kade ta Allah subhanahu wata'ala wanda yake mai ainihin wato muhimmanci ba Allah yayi la yadhkuru Allah illa qalilan baya ambatan Allah a cikin wannan wato sallah ta sa in ba dan kadan ba dama Allah ya faɗa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa madha wa huwa khadi'uhum yace wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila yace mudabbabina bayna dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya kankare ya yafe mana Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwar mu duniya da lahira insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah na'am bismillah
Allah